A rahoton na Bankin Duniyar da ya fitar game da tattalin arzikin Najeriya, bankin na maganin akwai bukatar samun wani sarari ta fuskar kudin shiga domin kasar ta samu damar sararawa har ta samu damar samar da muhimman abubuwan ci gaba. Wannan ra'ayi na Bankin Duniyar da ya zo daidai da na Sarkin Kano Muhammadu Sanusi, wanda shi ma a kwanaki ya bukaci gwamnatin Buhari da ta janye tallafin man, ko da yake gwamnatin ta nuna cewa ba ta da aniyar janye tallafin man. To koya sauran 'yan Najeriya ke kallon wannan kira na Bankin Duniya? Gare ta bakin wasu a Yola Fadar jihar Adamawa.
To ai Bankin Duniyar nan kusan kullun su ne kamar abokan gaban abun kasashen Afirka. Duk lokacin da kaga sun dauko wani abu suna su ne abun da zai kara kawo ma mutane wahala, kuma ya kawo mutane fitina a cikin kasa. Karin a cire tallafi, fitina ne kawai ake so a jamu, a kara jawo a cikin kasa. Dama kasar tana abun ta tangatagal, da zarar an zo an kara mutane boarding wata wahala, to kashinta kuma mutane za su ƙara tashi ne a ƙara samun matsala cikin ƙasan. Saboda haka ni ba mu goyi baya ba.
Gaskiyar magana, wasu mutane ne tsararru suke amfana da wannan tallafin da ake cewa ana bayarwa. Ya kamata ba a jinye ba, amma a lokaci guda ya kamata a duba batun, wato su waye ke amfana da shi. Talakawan da ake so su amfana su suke amfana, in ko ba lalle su ne suke amfana da shi ba, to gaskiyar magana a duba a ga me ya kamata ta yadda zai tallafi zai zama ya rage masa, an sauƙaƙe masa wahalun nan da yake ciki. Domin gaskiyar magana, wannan tallafi da ake magana su tare ana cewa wasu ne ke amfana da shi, to ko in ta tabbata haka din ba talakawan da aka yi domin su ba, to gaskiya bai da wani amfani.
To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar karancin man fetur ke kara ta'azzara, lamarin da yake masu ababen hawa kan shafe awanni a layin mai, ko da yake sautari akan zargin dillalan man da cewa su ne ma ke kawo karancin sa. Zargin da ko shugaban kungiyar dillalan man mai kula da John Adama da Taraba Alhaji Abubakar AA Butu ke musantawa.
Matsalar man fetur ba ya faru ne a jihohi biyun nan kawai ba, ya faru ne a ƙasa baki ɗaya. A sanadiyar rashin isasshen mai ɗin a ƙasa, wanda kamar yadda mafi yawan mutane suka sani, an sha faɗa cewa muna amfani da litar miliyan 40 ne a kowace rana. Sa'annan refineries namu idan suna aiki gaba ɗaya suna producing 19 million liters ne. Sai ya zamanto masu shigo da man fetur na ƙasa dafa-dafar nasu yawanci ba sa aiki saboda rashin mai ɗin. Ya zamanto abinda muke samu ɗin bai wadaci ƙasan ba, to wannan shi ne hakikalin abinda ya kawo matsalar man fetur a ƙasa baki ɗaya, wanda ya taɓa kowace jiha a faɗin ƙasar nan, ba Adamawa da Taraba kawai ba.
To ko ina kuma batun kuɗin tallafin da wasu dillalan ke samu a yanzu? Har ila yau ga Alhaji Abubakar Butu.
To wannan kuɗi da kake magana ɗin, inda matsalar man fetur ɗin Najeriya yake so aka fitar wannan kuɗi ɗin, ba mu independent marketers ba. Akwai wani abu da mutane ba su fahimta ba, duk da cewa turancin guda ɗaya ne, aka ce marketers kowa sai ya ɗauka muɗin ne gaba ɗaya, amma ana nufin importers, masu shigo da man fetur su ne aka fitar wannan kuɗi ɗin. Ina fata an fahimta. Mu kuma muna tare da Petroleum Equalization Fund, mu su suke biyan mu. Su kuma importers kuma da take ba su mai subsidy, kuɗin subsidy nasu, wanda kuma tushen matsalar man fetur musamman ƙare-ƙaren farashi da wasu matsalolin da ake samu, ta can ne ake samu. Dalili kuma shi ne kamar haka: baya da za a yi ka shigo da man fetur a ƙasa, ka sauke a depot naka, ka sayar mana a farashin da kaga dama, ka ce kuma kana son baka subsidy. Shi yasa mai girman shugaban ƙasa ya bi due process, zai baku kuɗin ku amma ga ƙa'ida, wanda yasa aka samu jinkiri kafin har shekaran jiya tukunna kuɗin ya fita aka danka musu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.